الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatun mu na fiqhu a cikin littafin mu mai albarka Irshadus Salik wanda yafi shahara da askari na Ash-Sheikhul Imam Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askari al-Maliki al-Baghdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, mun gama bayani a cikin fasali wanda yake magana akan nisabi na kwayayyika da diyan itatuwa, wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga fasali na gaba. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Fasalun.
Na'am.
Sadaqatul fitri talzamu man fadala an qutihi wa daynihi wa mukunati iyalihi anhu.
Na'am. Faslun, rabewa baina ma mawda wa ma yati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da zakata kono, zakata huddakai wanda ake bayar da ita a ƙarshen Ramadan, bayan an gama azumi na Ramadana a fitar da ita. To wannan zakka an shar'anta ta ne kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa yace wannan zakka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya wajibta ta ne akan bayin Allah saboda ta zamanto duhuratan lissa'imi, wato mai tsarkakewa ce ga mai azumi saboda yashashen zance da yayi a cikin kwanakin shi na Ramadan, zancen da ba wata fa'ida diniya ko dunyawiyya wanda za a kalata a cikin wannan zance, sannan kuma saboda irin zancaccika wanda suke na banza wanda yayi irin gulma da annamimanci da sauransu wanda suka gudana a cikin kwanakin shi na azumi na Ramadan, saboda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi daga wannan datti, so aka shar'anta wannan zakka. Sannan kuma wa du'matan lil masakin, da kuma tallaba wa miskinai masu karamin karfi a ciyar da su, ya zamanto a wannan yini dai na sallah su wuni suna cikin farin ciki ba sai sun tafi bara ba ko sun tafi sun yi kwadago, sannan kuma za su kawo abincin da za su ci na wannan rana. Dan Allah ya ce faman addaha qabla as-salati fahiya zakatu maqbula, dukkan wanda ya bayar da wannan zakka ta kono kafin ya tafi sallar Idi, to wannan zakka ce wanda take a bar amsa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai amshe ta, sannan kuma zai kankare mai laifafukan da suka gudana a cikin kwanakin shi na azumi wanda yayi, sannan kuma gashi ya saka farin ciki da murna da walwala a cikin zukatan ƴan uwan shi bayin Allah musulmai miskinai. Dan Allah ya ce wa man addaha ba'da salati, dukkan wanda ya bayar da wannan zakka bayan an dawo daga Idi ya doka ya raba ta, wannan fahiya sadaqatun min as-sadaqat, wannan tana ɗaya daga cikin jumloli na sadaqa, zai samu lada irin ladan sadaqoƙi da mutum yayi, amma ba zai samu ladan zakka ta huddakai ba, ana bayar da ita ne kafin a tafi filin Idi. Shine malam yace sadaqatul fitri talzamu man fadala an qutihi wa dainihi wa mu'unati iyalihi. Talzamu sadaqatul fitr, zakata huddakai tana kama man fadala an qutihi, dukkan wanda ya zamanto an samu wata rara an qutihi daga abincin da zai ci na wannan yinin, wa dainihi da kuma bashin da yake kan shi, wa mu'unati iyalihi, da kuma dawainiyar iyalansa, anhu, wato tana kama shi, tana zamantowa wajibi ne ya fitar da zakka ta huddakai a kansa, wa amman talzamuhu nafaqatuhu min almuslimina, da kuma wanda ciyar da shi daga cikin musulmai take kama shi daga cikin musulmai, dukkan wanda ciyar da shi ya zamanto wajibi ne akan shi, ya lazimce shi, ya zamanto wajibi akan shi, to yanzu wannan zakka ta huddakai shi ma ta kama shi. To amma al-Imam Abu Bakr al-Qadnawi cikin littafin Ashalul Madarik yace wa ma zakarahu min qawlihi wa dainihi fihi khilafun, wato abinda al-Imam Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askari al-Maliki al-Baghdadi ya ambata a cikin littafin sa Irshadus Salik, wajen da yace an qutihi wa dainihi, ya ambaci bashi daga cikin abubuwan da sai an biya su sannan za a fitar da zakka ta huddakai, yace wannan akwai sabani akai, dan wato zakka ta huddakai bashi baya sariyar da ita a wajen wadansu daga cikin malamai, wanda wannan shine zahirul mazhaba, kamar yadda yace wa zahirul mazhabi adam isqaqiha bid-daini li wujubi tasallufi sa'i anhu fil hali lil qadiri ala wafa'ihi fil mustaqbal, wato zahirin abin da yake sananne a mazhabar al-Imam Malik shine zakka ta huddakai bata safka saboda bashi da mutun yake kan shi, saboda bashin da yake kan mutun, saboda wajibi ne ma mutun ya nemi ramcin a bashi tiya daya wanda zai fitar da zakka ta huddakai ga kan shi, idan ya zamanto yana da iko nan zuwa da kwana biyu ko kwana uku zai iya biyanta, wannan wajibi ne mutumin da ya san yana da yaqinin. Wato misali wajen 25 ana musu salar 27 da wata, to yanzu ba shi da kuɗi, to wajibi ne, wajibi ne akan shi ya je shi ya nemi ramci saboda ya biya wannan zakka ta huddakai, saboda yana da yaqinin 27 za a musu salar, idan aka musu salar kuma sai ya biya wannan wanda ya amshi ramcin a wajensa, wannan wajibi ne akan shi ba wai mustahabi ba, mun gane da kyau. Shine yace zakka ta huddakai talzamu man fadala an qutihi, tana kama dukkan wanda ya zamanto ya samu rara bayan ya fitar da abincin da zai ci a gidansa shi da iyalinsa, wa dainihi, da kuma bashin sa idan ana bin shi bashi ya ware iya abin da zai bayar na bashi, wa mu'unati ahli iyalihi, da kuma dawainiyar iyalinsa, to talzamu anhu tana kama shi, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, da kuma dukkan wanda ciyar da shi take zamantowa a wuyansa ta kama shi, min almuslimina, daga cikin musulmai, irin abin da ya shafi diyansa wanda suke masu karamin karfi, diyansa wanda basu balaga ba, yara kanana wanda basu balaga ba kuma ba su da dukiya, da kuma matar shi, da kuma iyayensa guda biyu masu karamin karfi, yanzu wannan inda Allah ya hore mushi to sai ya fitar musu gaba ke da. Na'am.
Qaluhu wa huwa saqun wa wazunuhu 5 arqalin wa thuluthun lil baghdadi habban.
Na'am. Malam yace qadaruha, gulgudan wannan zakka ta huddakai ga kowane mutum daga cikin bayin Allah musulmai, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fardanta ta, kamar yanda yake cikin hadisi Abdullahi dan Umar cikin Bukhari da Muslim, wa huwa sa'un, tiya guda ɗaya talle, kowa daga cikin bayin Allah musulmi da babba da yaro da namiji da mace ba bambanci tsakankaninsu, in dai musulmi ne tiya guda ɗaya za a fitar, shine mudu guda hudu, mudun nabi guda hudu. Wa waznuhu, to nauyin wannan tiya guda daya shine 5 arqalin, wato nauyin dutsuna na awo guda 5, wa thuluthun, da kuma kashi 1/3 nauyin dutsi, bil baghdadi, wato da dutsi wanda ake awo da shi na Baghdada, madinatu salam, habban, wato wajen kwaya kenan. Kwayar da za ta kai wannan nauyi, tiya guda ita ce wanda take nauyin wato dutsi biyar na awo da kuma kashi ɗayan ukun dutsi biyar, da kuma kashi ɗayan ukun dutsi guda, kenan dutsi guda biyar da sulusin shi, da sulusi dutsi biyar a kasa ɗaya, kuma gida uku a sa kashi ɗaya a ciki. To wannan shine tiyar da take ta Madina a lokacin, nauyinta irin nauyin wannan duwatsu ne na awo guda biyar, za ta bada wannan kenan. Mun gane da kyau. Na'am.
Wal afdalu min ghalib quti baladihi wa zujibu min al burri wa sha'iri wa sulti wa tamri wa zabibi wa al aqdi wa ala al abd al mushtariki an kullin bi
mushtaraki
mushtaraki an kullin bi qadri milkihi.
Na'am. Malam yace wal afdalu, to abin da yafi wajen wannan zakka ta hudda kai idan za a fitar da ita, min ghalibi quti baladihi, mutum zai fitar da ita ne daga mafi rinjayen abincin garinsa, mafi rinjayen abincin garinsa. Idan ya zamanto a garin kaso mafi tsoka na mutane abincinsu shine hatsi, to zai fitar da ita ne daga cikin hatsi. Idan ya zamanto a garin kaso mafi tsoka mutane wanda suke rayuwa a cikin wannan gari suna cin dawa ne, to zai fitar da dawa ce. In shinkafa aka fice zai fitar daga shinkafa ce. Wannan shine abin da yafi. Amma wato juzi'u, wannan zakka ta hudda kai tana isuwa min al-burri, daga alkama, a fitar da ita daga cikin alkama, ko da ba shine mafi rinjayen abincin gari ba. To amma in ya zamanto mutum Allah ta'ala ya hore mishi yayi noman alkama, shi kuma baya so ya je ya sayar da wannan alkama din ya siyo abin da ake ci da yawa a garin, to babu laifi, zai iya fitarwa daga cikin alkama. To haka nan idan ya zamanto inda mutum yake, garin da yake an fi yawan yin amfani da alkama, bangaren fulawa, bangaren maka, bangaren abin da ya shafi dai abubuwan da ake yi da alkama ya fi yawa idan aka hada su da abincin da ba da alkama ake yin su ba, to tana isuwa. Washa'iri, haka nan kuma wa tujzi'u min ash-sha'ir, wannan zakka ta hudda kai tana isuwa a fitar da ita daga sha'ir. Sha'ir shi ma wata kwaya ce wanda a yanzu haka a cikin yankuna na duniya akwai su, a Niger ana iya samun su a waɗansu gurare. Wasult, haka nan kuma maiwa, ita ma ana fitar da tana, ana isuwa a fitar da zakka ta hudda kai daga cikinta, babu laifi, za a iya fitar da zakka ta hudda kai daga cikin maiwa. Wattamri, haka nan kuma dabino, babu laifi idan ya zamanto irin yanki ne na Madina, ko irin yanki ne na Khaibar, gurin da ya zamanto an samu ainu tamr, wato Allah ta'ala ya albarkaci gurin da dabinai, to wannan ya zamanto abincin yankin gurin dabinai ya fi yawa, to babu laifi mutum ya fitar da wannan zakka ta hudda kai da dabinai. Wazzabib, haka nan in ya zamanto guri inabi ana amfani da shi sosai, yanki ne wanda yake mai inabi, yana da bishiyoyi na inabba da yawa, sannan kuma ya zamanto abincin yan garin shine kaso mafi tsoka, to babu laifi a fitar da wannan zakka ta hudda kai daga cikinsu. Wal aqid, haka nan inda ya zamanto cuku, cuku shi ma ana daddake shi ya zamanto an auna shi, an bada shi a matsayin shi ne wannan, sai a kakkarya shi a yi ta auna shi a ciki. In ya zamanto irin yanki ne na Fulani, wurin da ya zamanto an fi yawan yin ta'amuli wajen harkar abinci ne, yau da gobe an fi yawan yin ta'amuli da cuku, to yanzu babu laifi shi ma a wannan lokacin sai a fitar da shi daga cikin wannan, wato a fitar da zakka ta hudda kai daga cikin wannan cuku din, babu laifi. Na'am.
Wa ala al-aqd mushtaraki an kullin bi qadri milkihi, bi qadri milkihi kaman ba'dhu hurrun wal mashhuru ta'alluqu al-wajibi bi tulu'il fajr yawm al-fitr.
To shikenan. Mala yace wa alal abdul mushtarak, sannan kuma zakka ta hudda kai tana zamantowa wajibi akan bawa wanda ake tarayya a cikin sa. Al-abdul mushtarak shine bawan da ake tarayya a cikin sa. Al-abdul ladhi laysa li rajulin wahidin, laysa li mamlukin wahidin. Bawan da ba na mutum daya bane. Bawa ne na tarayya na mutum uku ko mutum biyu ko mutum hudu ko mutum biyar ko mutum shida, ba na mutum daya bane dai. To yanzu wannan idan za a fitar mai da zakka ta hudda kai, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadithi ingantacce wanda yana cikin Bukhari yana cikin Muslim, laysa 'alal muslimi sadaqatun fi abdihi wala farasihi illa sadaqatul fitri 'alal raqiq, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Dan Allah ya ce babu wata sadaqa wanda take ta wajibi akan musulmi cikin bawansa, ko bayi 100 mutum yake da kai, indai ba na kasuwanci bane, bayi ne kawai na ya isa yayi su, wannan iya aikin sa shine ya dinga budewa kafa yana rufewa, wannan iya aikin sa shine ya dinga wankewa jikin katanga, wannan iya aikin sa shine ya dinga sharewa farfajiyar gidan shi, waccan iya aikin ta shine ta dinga sharewa farfajiyar gidan iyalin sa, wannan kaza wannan kaza wannan kaza, ya zamanto kowanne dai da aikin sa, amma ba na kasuwanci bane, babu zakka a cikin su. Dan Allah ya ce face dai zakka ta hudda kai a cikin bayinsa, wannan a cikin bayi ana fitar da zakka ta hudda kai ta su. To idan ya zamanto to bawan ba na mutum daya bane, ya za a fitar mai da zakka ta hudda kai? Yace tana wajaba an kullin ga kowane daya daga cikin waɗannan mamallaka wannan bawan, bi qadari milkihi, zai fitar da zakka ne gurgudan wato yanda ya mallaki wannan bawan, gurgudan ka san shi a cikin wannan bawan gurgudan yanda zai fitar da zakka din. In bawan na mutane uku ne misali, to za ka kasa wannan tiyar gida uku, kowa ya bayar da kashi daya ne, kai ka fitar da kashi daya cikin uku a cikin gidanka, ni in fitar da kashi daya cikin uku a gidana, shi wancan ya fitar da kashi daya cikin uku a gidan shi. Amma in ya zamanto a cikin mu daya yayi tabarru'i, ya ce kowa daga ciki ya yafe mishi, shi zai fitar da mai da tiya ɗaya, wannan babu laifi. Haka nan idan ya zamanto bawa ne na mutum hudu, to yanzu kowa kawai mudu ɗaya ɗaya zai fitar, gwargwadon yanda yake da kai kaso a cikin wannan bawan, idan aka saida shi gwargwadon yanda wato zai fitar mai da zakka ta hudda kai kenan. Kaman ba'dahu hurrun, malam yace kaman yanda bawan da ya zamanto sashin shi ɗaya ne, irin bawa na mutum biyu, sai sai yace ya'yanta ka san shi, wanda ina ga hadisi na kusa da ƙarshe cikin Umdatul Ahkam, hadisi na Abu Huraira da na Abdullahi dan Umar, wanda sun yi bayani akan abin da ya shafi dukkan man'a a taka shaka man'a a taka shiqa sallahu min mamlukin fa khalasuhu alayhi wa lahu malun fa kana lahu malu yablughu thamad al-abdi fa alayhi qimatu. An gane da kyau, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To yace kaman ba'dahu hurrun, kaman bawan da ya zamanto sashen shi ɗaya ne, sashen shi kuma bawa ne. To yanzu shi ma yanzu tunda na mutum biyu ne, ɗaya ya 'yantar da kasan shi, to yanzu bawan sai ya fitar da zakka guda, shi kuma shugaban shi wanda yake mallakar rabinsa, shi kuma sai ya fitar da zakka guda. Sai ya zamanto shi bawa ya ja da rabinsa, mai gidansa shi ma ya ja da rabinsa. Mun gane da kyau, to haka za a yi. Malam ya ce wal mashhur, mashhuriyar magana wanda babu wato kura a kanta, maganar da take mafi shahara cikin maganganu na malamai shine ta'alluqul wajibi bi dulu'il fajri yawmul fitri, wato wajibci na wannan zakka ta hudda kai yana rataya ne da zaran alfajir ya keto na ranar sallah karama, ranar alfajir na sallah ladda aka yi daren sallah, to bayan daren sallah ya gama alfajir ya keto, to yanzu daga zaran alfajir ya keto yanzu wannan zakka ta wajaba, wannan lokacin ne take wajaba. To wadan suna ganin cewa al-mashhuru ta'alluqul wajibi bi ghurubi shamsi min yawmi ru'yatil hilal, wajabcin yana farawa ne yana rataya ne da zarar rana ta fada daya ga watan Shawwal, ranar da wata ya tsaya na Shawwal, to wannan lokaci ne yake wajaba. To samar da khilaf din shine tana bayyana ga wanda aka haife shi a cikin wannan dare da kuma wanda ya rasu a cikin wannan dare. Malaman da suke ganin cewa wannan idan muka tafi akan ra'ayin malam yanda ya tafi akai da yace wal mashhuru ta'alluqul wajib bi dhulu'il fajr yawmul fitri, kenan yaron da aka haife shi a cikin wannan dare a daren sallah mutum matar shi ta yana kuda ta aihu kafin alfajir yake to, to da safe za a yi lissafi da shi wajen fitar mai da zakka ta huddakai. Mun gane da kyau, saboda lokacin da aka haife shi lokacin zakka ta huddakai bata wajaba ba, amma da tijo wanda ya rasu a cikin wannan dare da safe ba za a fitar mai da zakka ta huddakai ba, saboda lokacin da ya rasu lokacin wajibcin zakka din bai yi ba, to wani mutumin da ya mutu ne ma kafin Ramadan ya shigo kaga ba za a fitar mai da zakka ta huddakai ba. To wannan shine in muka tafi akan ra'ayin malam. To malaman da suke ganin cewa kuma mashhuriyar magana wajibcin wannan zakka ta huddakai yana rataye ne da zaran rana ta fada an ga wata, to su kuma suna ganin cewa yaron da aka haifa a cikin wannan dare ba za a fitar mai da zakka ba. Irin kamar mutumin da aka haife shi ne bayan azumi na Ramadana, bayan sallah ko da kwana ɗaya ko da kwana biyu ba za a ce ba a fitar mai da zakka, amma wanda ya rasu a cikin wannan dare da safe za a fitar mai da zakka, saboda ya rasu ne lokacin da zakka ta wajaba. Mun gane da kyau, wannan shine tsamaratul ikhlaf. Wadan suna ganin cewa mashhuriyar magana shine ta'alluqul wajibi bi dhulu'il fajr yawmul fitri, amma wa fil muqaddima tajibu bi awwali laylati eidil fitri ala ahadil qawlayn al mashhurayn. Wato a cikin littafin Iziya kenan malam yace zakka ta huddakai tana wajaba ne a farkon dare na Idi na karamar sallah, laddalan sallah da zaran an ce wata ya tsaya ko to yin zakka ta huddakai ta wajaba, akan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu waɗanda dukkanin su shahararru ne a malikiya. Yace wal akhar tajibu bi dhulu'i fajr yawmil eid wa fa'idatul ikhlaf tadhharu fi man mata aw wulida aw aslama aw nahwa dhalik أو نحو ذلك. وفي مختصر خليل وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف. قال إذا كان نعم أو نحو ذلك نعم.
ومصرفها الفقراء والمساكين لاجتهاد فيدفع ساء لجماعة نعم لجماعة وآساء لواحد
وآسع
لواحد
نعم. ما لا يأتي ومصرفها الفقراء واتو مزبرتا wato inda ake bayar da ita shine masrif, ma'ana masrifuha mazbarta, inda ake zuba wannan zakka ta huddakai idan aka fitar da ita ba ko ina ba ake zuwa a balbaza ta, ana bayar da ita ne ga alfuqara wato fakirai masu karamin karfi, wal masakin da miskinai waɗanda ba su da komai. Idan aka ce alfaqiru shi aghna minal miskin, faqiri yafi miskini wadata, saboda alfaqir shine alladhi la yamliku quta amihi walau malika nisaba, shine wanda bai mallaki ba abincin da zai ci na dawon shekara guda, ana ce mishi faqiri. Dun wanda abin da yake hannunsa ba zai iya siya mai abincin da zai ci wata tsawon wata goma sha biyu ba shekara guda, to wannan fakiri sunan shi. Ko da abin da yake hannun nashi ya kai nisabi, ko da ya kai miliyan biyu da jaka 635 ko wani abu makamancin haka, wani nisabi yana hawa yana sauka, to koda ya mallaki miliyan 2,635 idan ya zamanto in aka yi lissafi a kullum a gidan shi yanda yake da tarin iyali, abincin da zai ci a gidansa a kullum zai ci na jaka goma, a kullum zai ci na jaka goma, a wata guda zai ci jaka 300, miliyan guda zai buje ta ne cikin wata uku da 'yan kwanaki, miliyan kin tashi biyu duka ba ta mashi wata bakwai, jaka 600 tashi ta sama ba za ta mai watanni biyar a gaba ba. To yanzu wannan ko da ya mallaki nisabi yana nan a matsayin shi na miskini, yana nan a matsayin shi na miskini saboda bai mallaki ba abinda zai ci ya sha tsawon shekara guda. Ina gani wannan fakiran sun yawa yanzu. Mun gane da kyau. To shi kuma nabi shine al-miskin ko? To al-miskin huwa alladhi la yamliku shay'an. Shine wanda gida da waje kawai in ka ganshi kawai shi ya huto ne. In ka ce nawa gare ka iya ce ba shi da kobe, in ka ce a gida fa da gidan da wajen kawai duka ɗaya ne shi. Shine al-miskin alladhi la yamliku shay'an fa huwa ahwaju min al-faqir. Yafi fakiri wadata. To wannan sabani ne na malamai. Hal al-miskinu ahwaju min al-faqir am al-faqiru ahwaju min al-miskin. Wadan suna ganin cewa miskini agana min al-faqir saboda Allah ta'ala ya ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf. Mun gane da kyau. Amma kuma a cikin suratul kafi Allah subhanahu wa ta'ala ya magana akan wannan jirgiruwa wa amal jidaru fakanat li wa amal wa amal gulam ya zo shi kure kure amma safinatu fakanat li masakina. Allah ya ce amma safinatu fakanat li masakina ya amaluna fil bahar, wanda cewa miskinai din kenan har ma suna da kuwa jirgin ruwa amma Allah ya ambace su da miskinai. Shi kuma ga fakire ne wanda la yasati'una darban fil ard ba su da ko kwabo wanda za su yi bulaguro su yi kasuwanci a duniya. Mun gane da kyau. To amma waɗansu suna ganin cewa a'a al-faqiru agna min al-miskin, wanda shi ne ra'ayin da malikiya take kai saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ƙarshen suratul balad ya yi bayani game da abin da ya shafi aiki mai girma a addini na musulunci wanda bawa zai yi ya haɓaka wa kanshi wato daraja madaukakiya a gidan aljanna. Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw id'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matraba. Ko miskini wanda yake ma'abucin damfara da ƙasa, wanda ba shi da komai, wanda zai siya ballanta na hale shin fuda tabarma ta ya zama mun tuda kankanin shi da ƙasa akwai wani abu, wanda saboda rashin ba shi da in ya zo a ƙasa yake zama, shine za mu tarabacin kenan. Ala kulli halin dai wannan sabani ne na malamai kan miskini da fakiri, wanne yafi bukata. Wadan suna ganin miskini yafi bukatar zakka, wadan suna ganin fakiri yafi bukatar zakka. To amma anan a malikiya jumhur sun tafi akan cewa fakiri yafi wadata sama da miskini. Fakiri shine yawancin mu fakirai ne, amma miskini yawancin mu ba miskine bane. Shine abin da zamu kalla. Fakiri shine wanda bai mallaki abin da zai ci ba tsawon shekara guda a gidansa, dukiyarsa gabaki ɗaya abin da yake jarin da yake hannunsa yake juyawa da shi yake kasuwanci bai mallaki ba abin da zai ci tsawon shekara guda. To koda ya kai miliyan biyu da wani abu, wannan fakiri sunan shi. To amma miskini shi kuma shine wanda ba shi da komai jumlatan wahidata, gida da waje kawai zero er ne shi, wannan shine fakiri shine miskini. Da kuma sauran nau'o'i guda shida wanda malam bai ambace su ba ana, amma a karatu na gaba za mu tattauna akan su tunda zai magana akai. Bil ijtihadi, to wannan ana ba su ne da ijtihadi na shugaba na musulmi, sai ya diba ya ga wato suwa suka fi dacewa, suwa suka fi bukatuwa zuwa ga tallaba musu. Shikenan sai ya kallaci wannan miskini din yaunin da yake kanshi yana bukatar a tallaba mai, sai a bashi tiya 40, ce je ka da buhun wannan ɗan 40 ka je ka wannan. Shi kuma wannan fakiri din gashi dai fakiri ne, amma kuma saboda shi yana da kai wata miliyan biyun shi a hannun shi da sauransu, yana dan kasuwancin shi a bashi tiya 1 ko a bashi tiya 1 da shi da wani abokin shi, a ce ku je ku raba kuma. haƙin Allah ne aka fitar a cikin wato aka tallaba muku koma da shi shine malam yace fa yudfa'u sa'un ana bayar da tiya guda li jama'atin ga jama'a ta miskine ko jama'a ta fakirai idan almajire sun zo sun yi baraka hada su duka sun kai su biyar ko su shida kada ko musu wato sa'i daya rabon mutun daya daga cikin ƴaƴanka karar raba musu ko wani a tattara musu a cikin kwanan sha ko a cikin roba sha ce ku je Allah ba da sa wa asu'un li wahidin ana bayar da tiyoyi mahuta adadi ana bayar da tiya 40 tiya 10 tiya 15 ga mutun daya daga cikin miskine wanda aka ga cewa yanda nauyin da yake kan shi in aka ce za a raba musu tiya ko za a bashi tiya daya ba mai komai ba irin kaman wato mutumin da yake jin ishiruwa ne ka bashi ruwa akuyar idan ya bashi zai ce maka ma ka tada mai ishiruwan ne mun gane da kyau to sai a bashi gurgurdan yanda zai ishe shi yayi farin ciki a tsawon wannan yinin nashi insha Allahu ta'ala a gaba za mu tashi daga bayani akan wato wadanda ake ba su zakka guda takwas wanda malam ya ambace su da yace kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ambace su a cikin alqur'ani cikin suratu at-tauba abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bihadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك